أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barka mu da wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah ayo zamu rufe karatun mu na littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan shine zaman mu na 28 a cikin karatun littafin a wannan shekarar kuma yau mu na ranar 28 ga watan Ramadan shekara ta 443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya kuma jiya mun karkare babun da muke cikin shi wato babun fi masail min addu'a a cikin kitabu da'awat yanzu kuma za mu shiga babi na ƙarshe a cikin kitabu da'awat wanda shine babu karamatil awliya wa fadlihim babin da zai yi bayani akan karamomin waliyan Allah da kuma falalarsu da farko dai muna buƙatar mu san wane ne waliyi kuma me cece karama Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allahi dhalika huwal fawzul azim surat yunus ayata 62 zuwa ta 64 Allah ya ce ala ku saurara inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun hakika waliyan Allah babu tsoro gare su kuma lalle ba za su yi bakin ciki ba suwa kamar an tambayi ubangiji suwa ne ne waliyai sai ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqu sune waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzon shi da ranar lahira kuma suka kasance masu tsoron Allah lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da albishirori a rayuwar duniya da kuma lahira la tabdila li kalimati Allah ai babu canji ga abinda ubangiji subhanahu wataala ya riga ya zartar na falalarsu zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma karama kuma abinda malamai suka fara su ce karama ita ce khawariqul adat wato wani abu wanda ya keta al'ada abinda ba a saba ganin shi ba sai ya bayyana a hannun wani waliyi daga cikin waliyan Allah wato wani bawa daga cikin bayin Allah salihai ya zamto wani abu ya bayyana a hannun shi wanda bisa al'ada irin wannan abin yana bayyana ne a hannun annabawan Allah alaihi wassalam to idan ya bayyana a hannun wani wanda ba annabi ba to akan kira wannan abin da suna karama wannan shine bayanin da malamai suka yi wannan shine ainihin abin da ake nufi da karama to bayan karama akwai kuma abin da ake kiran shi mu'jiza wanda kuma dama daga cikin mu'jiza aka sami karama shi mu'jiza abu ne wanda ya keta al'ada wanda yakan bayyana a hannun wani annabi daga cikin annabawan Allah ko kuma manzo daga cikin manzannin Allah wanda mutanen wannan zamanin ba za su iya yin shi ba to bayan wannan akwai kuma abin da ake kiran shi ma'una shi ma'una shine wani abu da Allah subhanahu wataala yake bayarwa na taimako a hannun wani bawa daga cikin bayinsa a hannun wani bawa daga cikin bayinsa mu'minai wanda ita ma'una din nan karfinta bai kai kamar na karama ba to amma tana yin kama sosai sosai matuƙa tana yin kamanni da karama din to bayan wannan sai kuma mahuna mahuna ita ce kamar wulaƙantarwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yakan wulaƙantar da wasu daga cikin bayinsa kamar irin su Musailamatul Kazzab Musailama wani bawan Allah ne wanda a da ana zuga shi kamar yana da fasaha sai ya fara da'awar annabta tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu shi ma sai ya ce ai shi ma Allah ya saukar mishi da irin wannan abu alqur'ani ma duk surar da sauka shi ma sai ya ce ai an saukar mishi da shigen irin wannan sura din irin su ina kalkausar irin su al-asri irin su alam tara kaifa duka musallamatul kazzab sai da yayi niyyar kamar zai kwafi su amma in yayi abin sai ga abin nashi gaba daya ya zama kawai kamar tatsuniya ma ta fi shi dadi da sai ya samu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin tofi a idanun sahabban shi marasa lafiya sai ido ya bude musallama sai ya sa a nemo mishi shi ma a nemo mar makafi shi ma zai yi musu addu'a da aka kawo mar wani mutum wanda idan shi ne guda ɗaya yake ciwo musallama yana tuha mar kazamin yawun sa a ido shikenan sai mai lafiyan ma sai ya makance gaba ɗaya sai mutumin idanun shi duka biyun suka tsiyaye aka ma shi labari cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin tofi a cikin rijiya mai ruwan gishiri sai ruwan rijiyar ya juye ya zama ruwan daɗi shi ma sai ya ce a kai shi rijiya shi ma zai yi tofin da ya je ya yi tofi a wata rijiya marar daɗin ruwa yana tofa ƙazamin yawunsa gaba ɗaya nan take sai ruwan rijiyar duka ya ƙafe ya ga ba shi labari cewa idan an haifi jarirai akan kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi musu tofi a cikin bakinsu sai jariri ya tashi cikin lafiya da ƙoshin lafiya da basira da kuma kaifin hankali shi ma musallama sai ya ce a tattaro mar ƙananan jarirai na cikin mutanensa shi ma zai musu addu'a da aka kawo mar su aka tara su a gaban shi duk jaririn da musallama ya yi wa tofi sai jaririn ya mutu nan take gaba ɗaya duk da haka ‘ya’yansu sai suka mutu da wannan shi ake kira mahuna akwai kuma istidraji wanda shi kuma Allah yana yi wa bawa domin ya masa gadar talala kamar irin yanzu abubuwan da turawa suke yi wanda ya keta al'ada to amma Allah yana musu wannan ne a matsayin kamar gadar zare kamar daurin talala Allah yake musu damar da Ubangiji ya ba su zaga bature sai ya shiga kumbo sai ya tashi zuwa duniyar wata su yi wannan to wannan duka ana kiran shi istidraji kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a zamanin nukan da suka gabata an yi wani sarki ko kuma misali kamar irin abin da zai bayyana a hannun Dujjal duk wannan ana kiran shi istidraji ne Dujjal kaga bawan Allah ne amma kafiri ne kuma yana daga cikin jinsin dan adam ne ba aljani bane to amma abubuwa za su bayyana a hannun shi na keta al'ada misali Dujjal idan ya bayyana in ya zo gari ya ce ku yi imani kun yarda shi Allah ne awa ce a ko ba ku yarda shi Allah bane yana fita gaba ɗaya da dukiyar ku da abincin ku da komai naku sai ya fita ya bi shi idan kuma kuka ce kun yarda shi Allah ne sai ya daga hannu ya ce ke sama zubo ruwa nan da ke kawai sai sama ta zubar da ruwa sai ya ce ku yi shuka kuna yin shuka a ranar za ku yi shukar a nan take shuka za ta fito kuma a ranar shuka za ta girma har ta nuna kuma har a girbi a wannan ranar da ta kai ga Dujjal har yakan iya kashe mutum ya tsaga mutum gida biyu ya yanka shi sai kuma ya mayar da shi ya haɗa shi ko ya yanka mutum a makogaran shi bayan mutumin ya riga ya mutu kuna kallo yana tsallaka mutumin sai mutum ya dawo da ransa to amma ba Yahudi ne shi Dujjal kuma tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cikakken bayani game da shi da siffofin shi idan ya bayyana fitina ce mafi girma ga mu'minai idan in ba wanda Allah ya tseratar da shi ba kowa sai ya bi shi sai yan kaɗan daga cikin bayin Allah salihai su ne kaɗai ba za su bi shi ba saboda zai zo da abubuwa ne na ban mamaki zai wa mutanen shi alƙawarin kamar ba ma za su mutu ba zai musu alƙawarin kawai rayuwa ce da'ima za su yi ta yin ta ba za su mutu ba a kwana 40 zai yi a nan duniya amma a wannan kwana 40 ɗin sai ya kewaye duniya kakaf babu garin da ba zai je ba kwana 40 ɗin akwai kwana ɗaya mai kamar shekara guda kwana ɗaya ne amma tsawon shekara guda sannan akwai kwana ɗaya kuma wanda tsawon wata guda ne akwai kwana ɗaya kuma wanda tsawon sati guda ne sauran kwanakin kuma kamar irin kwanakin mu na duniya to wannan abubuwan da Dujjal zai yi ba karama bane ba mu'jiza bace sunanta istidraj to su waliyan Allah su ne waɗanda suka kasance bayan Allah salihai mu'minai masu bin Allah sannan kuma ta dalilin bin Allah da suke yi da kuma tsoron Allah sai ga abubuwa masu ban mamaki sun bayyana ta dalilinsu Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace waliyan Allah sune wadanda suka kasance idan an gansu ana tuna Allah irin mutanen da ganin su kade da ka gansu sai ka tuna Allah irin mutanen da zarar ka gansu sai ka tuna Allah akwai hadisi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min ibadillahi ibadan yaqbiduhumul anbiya wa shuhada daga cikin bayin Allah akwai wasu mutane waɗanda annabawa ma da shahidi a lahira suna fatan ina ma su ne da matsayin wa'annan bayin Allah sai sahabbai suka ce man hum ya rasulullah waɗannan ku su wane ne la'allana nuhibbuhum suka ce watakil in mun ji labarinsu ko ma ji muna son su ma ƙaunace su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayanin siffofin wa'annan mutane din yace hum qaumun tahabbu fillahi min ghairi amwalin wala ansab sune wasu mutane ne waɗanda suke son juna domin Allah ba tare da wani dalili na abin duniya ba ba kuma tare da wani dalili na nasaba da ke tsakani ba hum nurun ala manabira min nurin la yakhafuna idha khafun nas wala yahzanuna idha hazanan nas ita mutanen fusakonsu suna da haske sannan kuma za su zo a ran alkiyama suna kan wasu mimbarori na haske ba su jin tsoro a lokacin da mutane suke tsorata sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba a lokacin da mutane suke tsananin bakin ciki daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ibnu jarir ne da shira wasu suka rawaito wannan hadisi haka nan an karbo hadisi ta hanyar Abu Darda radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da fadin Allah da yace lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah cewa suna da bisharori a rayuwar duniya da kuma lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'yatu salihatu yaraha al-muslimu aw tura lahu ma'anar bushra na wato bisharori shine mafarki managarci wato kyakkyawan mafarki wanda bawan Allah musulmi zai gani ko kuma a gane masa wani bawan Allah ya ce yayi mafarki ya ganka a yanayi kaza yayi mafarki ya ganka a yanayi kaza to wannan duka kamar kai ka gani rawahu ahmad imamu ahmad ne rawaito hadisi haka nan Allah subhanahu wataala a wani wajen yace innal ladina qalu rabbuna allah wasumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzam wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fi hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Allah subhanahu wa ta'ala yace la tabdila li kalimati la ma'ana la tabdila li kalimati la ay la tabyira li qawlihi ai babu wani abu da zai canza fadar Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu sabani ga abin da Allah ya alƙawarta zalika huwa al-fawzul azim ai wannan shine rabo mai girma haka nan daga cikin labari na karamomi waɗanda suka bayyana a cikin alqur'ani akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huzzi ilayki bi juz'in nakhrati tasaqara alayki rutban janiyya فقولي واشربي وقري أين فيما ترين من البشر أحدا فقولي إني نزلت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا وأن أنا مريم تشي ما هي فرع النبي عيسى عليه السلام أخذ شيء تم تشي صالحا موليا لك تشي وليا الله تو باين تا هي فرع النبي عيسى عليه السلام أنا شكين أنا نمبك إيشي كده داموا سي الله سبحانه وتعالى إيشي يوا هاي غري تقوي متى إلهاما شيء واقي كيرجيزا كتبتران دمينا دكي كسرجي tana girgiza a fitattun dabinan nan take sai ya rayu nan take sai ga ganye ya fito a jikin shi sai ga yaya sun fito a jikin wannan fitattun dabinan shikenan tana girgiza shikenan sai yayan suka zama nunannu suka riga faduwa a gabanta tana diba tana ci to kaga wannan karama ce daga cikin karamomin waliyyi yana daga cikin kuma kawarikul adat kuma karama ce ta ita nana maryamu alaiha salam haka ne yana daga cikin karamominta cewa tun tana budurwa ko dai gida ma ita budurwa ce ma ta kare rayuwarta to tun tana karamarta tana tasowa sannan ya kasance da rani sai a ganta da irin amfanin gona ko kuma kayan abinci wanda ba a samun su sai da tsakiyar damuna in kuma da damuna ne sai a iskita da kayan abinci wanda ba a samun su sai a lokacin rani to shine sai mariƙinta wato annabi zakariya alaihi salam in yaga irin wannan tare da ita kan tambaye ta ya maryamu anna laki hadha ya ke maryamu ina kika samu wannan to daga ce mishi huwa min indillah ko kuma hadha min indillah ai wannan daga wajen Allah ne inna Allah ya rizqu man yasha wa bighayri hisab. Wannan daga wajen Allah ne, kuma Allah shi ke azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba. To kaga wannan karama ce daga cikin karamomin itana na Maryam. To haka nan a cikin Al-Qur'ani dai Allah ya bayyana wata karama tata, inda bayan ta haifa Annabi Isa alayhi salam, to ta zo da shi wajen mutanen da suke tambayta, ina kika samu jariri? Mahaifinki ba mutumin banza ba, mahaifiyarki ba mutuniyar banza ba, ina kika samu jariri ke kuma? To fa asharati ilayhi, sai ta yi nuni zuwa gare shi. Sai suka ce, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, daga a kaza mu yi magana da ɗan da ke cikin zanin goyo? To nana Maryam alayhi salam sai ta yi shiru ne, Annabi Isa alayhi salam sai ya fara magana, inni Abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya ja'alni mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidayya wa lam yaj'alni jabbaran shakiyya. Ya rike musu magana a ran da aka haife shi yana cikin dimman goyo. To haka nan akwai wasu bayin Allah, ashabul kafi, wanda su ma waliyai ne daga cikin waliyai na Allah subhanahu wataala. An ba da labarin su a cikin suratul kafi, saboda su ne ma aka sa wa surar suratul kafi. Allah subhanahu wataala ya ce, wa yazitazaltumuhum ma yabuduna illa Allah fa'u ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqa wa tarashamsu idha tala'at tazawaru an kafihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqridum dhat al-shimali wa hum bi fajwatin min. Wayannan mutanen bayin Allah ne da suka yi imani da Allah subhanahu wataala, sai suka gudu domin tsira da imanin su, saboda zamanin su akwai wani sarki azzalimi wanda bauta mishi ake yi, idan baka bauta mishi ba sai ya kashe mutum. To shine a lokacin nan sai suka gudu suka shiga kogo, suka je kogon dutse, suna shiga wannan kogo sai bacci ya dauke su. Sai suka shekara 309 suna bacci, sai bayan wannan shekaru 309 sannan suka farka, suka tafi suna dan jin yunwa, suka tafi cikin gari neman abinci. Suka tura mutum ɗaya daga cikin su, da ya shiga garin sai ya ga mafiya yawan gine-ginen garin duk ya fi gine-ginen matsayi. Sai ya ga mutanen garin gaba ɗaya ƙanana, ba su kai shi girma ba. Sai ya ga gaba ɗaya kowa shi yake kallo, yana ɗaukowa kuɗi domin ya sai abinci. Suna kallon kuɗin, sai suka ga ai wannan kuɗin hoton wani sarki ne wanda su ma labarin shi kawai suke ji. Mutanen garin suna ganin kuɗin, suka ce wannan ai kuɗin yanzu ba a kashe shi, ai tun na zamanin wani sarki ne kaza kaza kaza. Shi kenan, shi kuma sai ya tsorata, sai ya koma da baya je wajen ƴan uwansa. A lokacin shi kenan suka koma cikin kogon, daga nan kuma shi kenan. Ala ayi halin dai shekara 309 suka yi suna bacci, wanda kuma Allah subhanahu wataala shi ke sanya mala'ikun shi suna jujjuya su, idan rana ta ɓullo ta can gefen sai su juya ta nan gefen, haka dai suna cikin kogon. Karima wanda ya bi su sai da ya zama karamar tasu ta shafi shi, shi ma wannan karan nasu ya kasance yayi baccin tare da su. To kaga wannan yana nuna mana muhimmancin raƙuwa da bayin Allah salihai, domin tun daga karima da ya yi makwabtaka da bayin Allah salihai sai ya zama ya fita daban daga sauran karnuka. Sashen malamai suka ce waɗannan ashabul kafi, Allah subhanahu wataala ya juyar da rana daga gare su da ƙudurarsa, kuma ya shiga tsakaninsu, da ita ya zama ranar ba ta shiga cikin ƙofar kogon nasu. وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بسادس، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وأنا حديث عن كروش تهنير سيرنا عبد الرحمن بن سيرنا أبو بكر dan sayyidina Abu Quhafa. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yana daga cikin baiwar da Allah ya mishi cewa, wato in ban da shi a cikin sahabbai babu wani wanda za ka samu a cikin iyalinsa ɗabaka huɗu gaba ɗayan sahabbai. Wannan shi Abdurrahman ɗin nan shi ne babban ɗa a wajen sayyidina Abu Bakar, kuma mahaifiyarsu ɗaya da sayyida Aisha. Sunan mahaifiyarsu Ummu Ruman, mahaifiyarsu guda da shi da sayyida Aisha. To yana da ɗan shi mai suna Muhammad ɗan Abdurrahman ɗan sayyidina Abu Bakar. To shi ma wannan Muhammad ɗin sahabi ne, domin ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga Muhammad ɗin sahabi ne, babansa Abdurrahman sahabi ne, babansa sayyidina Abu Bakar shi ma sahabi ne,
baban sayyidina Abubakar din Usman Abu Quhafa shi ma sahabi ne su hudu gaba ɗayan sahabbai hawa hudu sayyidina Abubakar shi kai ne wanda Allah ya yi wannan girmamawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga gare shi aka karbo wannan hadisi shi Abu Muhammad wato Abdurrahman dan sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu anna ashabu sufa cewa akwai wasu sahabbai da ake kiran su ashabu sufa sahabbai ne waɗanda talakawan sahabbai wanda ba sa noma ba sa kiyo ba sa kasuwanci ba sa yin wata hulɗa su kawai daga jihadi sai karatun qur'ani sai zikirin Allah sai sallah wannan shi kadai shine aikin su to sai ya kasance yawan su sun kai wajen su 400 kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike ciyar da su ishi kanu unasun fuqara sun kasance mutane ne talakawa babu abun hannu tare da su wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala marratan sannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana inda hudamus nayni wanda ya kasance a wajen shi akwai abincin mutum biyu falyazhab bisalisin to mutum ya tafi da na uku wato ka dauki wani daga cikin ashabus sufa ka kai shi gidanka ku ci abincin tare da shi amma kana inda hudamu arba'atin falyazhab bi khamisin bisalisin yace wanda kuma a gidansa akwai abincin da zai ishi mutum hudu to ya tafi da na biyar da na shida wato mutum ya tafi da mutum biyu daga cikin ashabus sufa au kama qala ko kuma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa inna Abu Bakr radiyallahu anhu ja'a bi salasatin sayyidina Abu Bakr sai ya dibi mutum uku ya tafi da su gida wan talaqa annabi sallallahu alaihi wasallama bi ashratin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda goma ya diba ya tafi da su gidan shi sallallahu alaihi wasallam wa inna Abu Bakr ta'asha inda nabi sallallahu alaihi wasallam to shi sayyidina Abu Bakr ya zauna ya sallar isha'i tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa labisa sannan sai ya zauna a ta sallar isha'a wato ya zauna ya ci abinci tare da nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zauna har sai ya sallaci isha'i summa raja'a sannan sai ya dawo gida fa da'a ba'da ma madha min al-layl ma sha Allah sai ya zo gida a lokacin da dare ya riga abinda ya riga abinda Allah ya so ya riga ya wuce na daga dare qalat lahu imra'atu sai matar shi tace mishi ma habasaka an adiyafik me ya tsare ka ne daga barin bakin nan naka qala sai sayyidina Abubakar yace amma ashaitihim shin da ma baki basu abinci ba qala sai tace abau hata tajiya sun ki cin abinci sun ce sai ka dawo sannan za su tare da kai wa qad arabu alaihim alhadisin riga sun basu abinci sai basu karba ba suka ce sai sayyidina Abubakar ya dawo sannan za su tare da shi qala sai yace sayyidina Abdurrahman yace fa zahabtu ana faktabatu yace sai na tafi naje na buya yace saboda yana tsoron kar baban shi zai mar fada fa qala ya gonsar sai baban nashi ya kira shi aka da wani irin suna kamar dai na suna ne aka kamar na zagi fa jadda'a wa sabba yace sai ya min fada ya kuma yi min fada sosai wa qala sai yace kulu lahani'an yace ku ci wallahi ba tare da wani murna ba saboda ganin an dadar da ku kuma ba a baku abinci ba wallahi la at'amuhu abadan sai na Abubakar yace wallahi ban ci wannan abincin ba har abada qala sai yace waymullahi ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha akthar minha yace wallahi ba mu kasance muna rikar loma guda daga wannan abincin ba face sai wani abu ya tsuro ta karkashin wannan loma guda din fiye da abin da muka ci a tashabi wa hasse da kowa ya koshi wa sarat aksara mimma kana siga abincin nan ya zama fiye da yadda yake da a farko idan abincin da kamar kwano ɗaya ne to bayan an ci an koshi kuma sai gashi ya dawo kamar kwano uku fa nazara ilaiha Abu Bakr fa qala limra'ati sayyidina Abu Bakr sai ya kalli abincin sai ya ce wa matar shi ya afta bani firas ya ke yar uwar banu firas ma hadha menene wannan an sai ta ce la wa qurrati aini la hiya al'ana aktsaru minha qabla zalika bi thalath marrat yar ce wallahi ina rantsuwa da ubangijin da ya faranta min rai abincin nan a yanzu ya ninka da yadda yake ada fiye da sau uku ba kana minha Abu Bakr sai na Abu Bakr da ya ga haka shi ma sai ya ci daga wannan abincin wa qala inna ma kana zalika min shaytan sai ya ce ai rantsuwan nan da nayi tun da farko nace wallahi ban ci ba ai rantsuwa ce daga shaytan yani yamino yana nufin rantsuwa da sun ma akala min haru kuma tantanan sai ya ci loma guda daga abincin suma hamalaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya dauki wannan abincin ya tabbata shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asbad inda sai abincin ya kwana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana bainana wa bainal qaumin ahad ya kasance akwai tsakanin akwai alƙawarin ziyara tsakanin mu da wasu mutane fa madal ajal sai lokacin ya cika fa tafarraqna isna 10 rajulan sai muka raba mutum 12 a tsakankanin mu ma kulli rajulin minhum unasu tare da kowane mutum daga cikin su akwai wasu mutane Allahu a'lamu kam ma kulli rajulin Allah ne kadai san yawan mutanen da ke tare da kowane mutum ɗaya daga cikin mutum 12 nan fa akalu minha ajmaun sai wannan mutane masu yawan gaske kowa ya ci daga wannan abincin kaga wannan karama shi ta shi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu baki ne yazo da shi gidansa ya musu dan abinci haka wanda za su ci sai ya zama baya nan su kuma bakin sai suka ce a ba za su ci abincin ba sai mai gidan ya dawo da ya dawo gidan aka ce to ga abinci sai wa iyalin shi fada me yasa ba ku ba wa baki ba suka ce ai mun ba su amma ba su karba ba ne sun ce sai ka dawo sannan ku ci tare sai na Abubakar kuma da ya yi rantsuwa ba zai ci abincin ba saboda dadewar da aka yi ba a ba wa baki ba to yanzu sai yana duba sai ya ga abincin bakin sun ci sun koshi amma abincin kuma ya fi ya nanka da sau uku shine shi ma saboda neman albarkar abincin sai ya dauka ya ci bayan ya ci kuma sai ya dauka ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a can din kuma mutane masu yawan gaske kowanne mutum sai da ya ci ya koshi sannan abincin ya kare fi riwayatin a wata riwayar kuma fa halafa Abubakarin la yadamuhu sai sai na Abubakar yayi rantsuwa cewa ba zai ci ba daga wannan abincin fa halafatil mar'atu la tasamu idan mata su sai ta rantsuwa ba za ta ci ba fa halafat dayf suma baki sai suka rantsuwa ba za su ci ba awul adiyab ko kuma baki an la yadamuhu cewa ba zai ci ba aw yadamu ko kuma ba za su ci ba ata yadamu ba za su ci ba har sai sai na Abubakar ya ci fa qala Abubakar ni hadhihi min ash-shaytan sai sai na Abubakar ya ci rantsuwar da nayi ai daga shaytan ne fa da abid ta'ami sai ya ci a kawo mishi abincin fa akala wa akalu sai ya ci suma sai suka ci su baki fa da aru la yarfa'una luqmatan illa rabat min asfaliha aktsar minha idan gazan ce babu wata loma da zasu gutsara su sa a bakin su fa sai wani abincin ya tsuro ta karkashin wannan din fiye da ita fa qala ya ukta bani firas sai ce yake ir banu firas ma hadha menene wannan yake faruwa ne fa qala sai matar shi tace wa qurratu aini ina rantsuwa da ubangijin da ya faranta min rai inna hal ana aktsar min qablu ce wallahi abincin nan a yanzu ya fi da yawa aksara min ha qabla an akula ya fi kafin mu ci din yawa fa aka ruje suka ci duk mutanen gidan suka ci wa ba asabi ya ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika da abincin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara annahu akala min ha sai ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan abincin wa fi riwayatin a wata riwayar kuma inna Abubakar qala li Abdurrahman sayyidina Abubakar ya gaya wa dan shi Abdurrahman dunaka abiyafak je ka da wayannan bakin naka fa inni mun tariqun ila nabi sallallahu alaihi wasallam domin ni zan wuce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa furuk min qirahu ka je ka kula da garar baki da zaka yi musu abana ana aji a tun kafin in dawo ban dalaka Abdurrahman sayyidina Abdurrahman ya tafi tare da su fa atahum bima inda sai zo musu da abincin da ke tare da shi fa qala an id'amu sai ya ce ga abincin nan ku ci fa qalu aina rabbul manzil sai suka ce ina uban gidan wannan gidan qala id'amu ya ce ku ci kawai qalu ma na hanu bi akili sai suka ce amma ba za mu ci ba a ta ya ji a rabbul manzil nan har sai uban gidan wannan gidan namu ya zo qala iqbalu anna iraku sai ya ce ku karba daga gare mu wannan garar bakin naku fa innahu in ja'a wa lam tad'amu domin cewa shi mahaifin mu idan ya dawo alhali ba ku ci abincin nan ba lanarqiyanna minhu do za mu hadu da fushi daga gare shi fa abau sai suka ki shi to aramtu annahu yajidu alayya don riga ga sai na gane cewa idan ya dawo lallai zai ji haushi na fa nan ma ja'a yayin da sai na Abubakar ya dawo tana haitu anhu sai na buye daga gare shi fa qala sai ya ce ma sana'atun me kuka yi fa akhbaru sai suka bashi labari fa qala sai yace ya Abdurrahman ya kai Abdurrahman fa zakatu yace sai nayi shiru na kyamsa suma qala ya Abdurrahman sai yace ya kai Abdurrahman sai nayi shiru ban amsa ba fa qala ya gunsaru sai ce ya kai gunsar ina ana nabin kamar wawa haka ko kuma mara hankali a kasamtu alaika ina maka rantsuwa da Allah in kunta tasma'u sauti idan har kana jin sauti na lamajita wallahi lalle ka zo ina neman ka fa kharaju sai na fito zuwa gare shi fa qultu sai na ce mishi sal abi yafa ka tambayi bakin naka fa qalu sai suka ce sadaqa danka yayi gaskiya ya kai Abubakar atana bi yazo mana da abinci fa qalu sai ce inna man tazartumuni kadai wato kuna jira na ne wallahi la azamuhu al-laila yace wallahi bazan ci abincin nan ba a daren nan fa qala al-akharu sai su wayannan sauran mutanen suka ce wallahi la nad'amuhu hatta tad'amuhu wallahi ba za mu ci ba har sai ka ci fa qala sai yace waylakum kai tanku ma lakum la taqbaluna anna qiraakum me yasa ba za ku karbi wannan garar baki da muka yi muku ba haji ta'amaka zo min da abincinka fa da abi sai ka zo da shi fa wada'a yadahu sai sai Abubakar ya sa hannu ya fara ci fa qala bismillahi al-ula min ash-shaytan sai yace bismillahi rantsuwar da ne da farko daga shaytan ne fa akala sai yace fa akala sai suma bakin suka ci mutafaqun alayhi hadisi ne da aka hatsa kansa wato Bukhari da Muslim duka sun ruwaito shi wannan karama ce da shi sayyidina Abubakar ya faru irin wannan ana ba mu labari ya faru a nan kasar akwai lokacin da aka yi wata yunwa akwai wani babban malami kuma wanda bayin Allah da yawa suna mashi kyakkyawan zaton cewa waliyi ne na Allah mahaddacin alqur'ani kuma gwani ne gangaren na alqur'ani ana ce mashi Sheikh Muhammad Ibrahim Addagiri wanda babban malami ne yana da rubuce-rubuce da yayi da yawa a cikin addini a zamanin da aka yi wannan yunwar an ce buhu ne haka na hatsi a gidan shi duk wanda ya zo ya ce duk wanda yake buƙatar abinci mutanen garin kawai ya zo ya karba a wannan lokacin da yake su mutanen gabas na yankin Maiduguri da sauransu suna cin gero sosai yawancin abincinsu ma da gero suke to gero ne geron nan duk bakon da ya zo daga wannan buhun ake auna mishi iyaka dai wanda zaka ci a ranar da kai da iyalinka ka zo a baka da shi da almajiransa da makwabta da kowa dai kowa ma ya zo auna mara aki amma wannan buhun bai kare ba har sai da wannan yunwar ta wuce iya watannin da aka yi ana wannan yunwar abincin nan bai kare ba kaga wannan duka karama ce daga cikin karamomi irin na waliyan Allah Sheikh Muhammad Ibrahim Addagiri babban mutum ne kwarai da irin mutane irin malaman da a nan kasar ta mu dai Najeriya kai a yankin Afirka ma yana daga cikin irin malaman da ba taɓa yin irin su ba wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi ma qablakum min al-umami unasun muhaddasun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu umaru rawahu al-bukhari wa rawahu muslim min riwayati aisha wa fi riwayati ma qala ibn wahb muhaddasun ay mulhamun al-muhaddas ar-rajul as-sadiq az-zann wa huwa man ulqiya fi raw'ihi shay'un min qabl min qibal al-mala'i al-a'la wa inda tirmidhi inna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani umara wa qalbi wa fi hadithin akhar law kana nabiyyun ba'di la kana umaru wa na hadithin arwaytu shi ta hanyar sirna Abu Huraira idra ala tab da gari shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun cin Allah subhanahu ta gari shi yace la kar kana fi ma qablakum min al-umam ya kasance a cikin al'ummatan da suke kafin ku nasun muhaddasun akwai wasu mutane waɗanda Allah yake musu zance a cikin zuciyarsu fa in yakum min ummati ahadun in har akwai wani daga cikin al'ummata mai irin wannan baiwar fa innahu umaru talalle umaru ne rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne rawaito hadisi wa rawahu muslimun min riwayati aisha imam muslim ma ya rawaito irin shi ta hanyar sayyidatuna aisha wa fi riwayati ma kuma ruwayoyinsu duka biyun qala ibn wahab dan wahab ya ce muhaddasun ai wadanda Allah yake wazance ai mulhamun wadanda ake wa ilhama kenan ana kimsa musu a cikin zuciyarsu in san fada kuma sai ga haka al muhaddas wato mutum da ake wazance ai shine ar-rajulu as-sadiqu az-zann shine mutum wanda yake da gaskiyar zato huwa man ulqiya fi ra'yihi shay'un min qibal al-mala'il a'la shine wanda aka jefa mishi wani abu a cikin zuciyarsa daga mala'ul a'la wato majalisar mala'iku kenan akwai wata riwaya a wajen Imam Tirmidhi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ja'ala al-haqq 'ala lisani Umar wa qalbihi hakika Allah ya sanya gaskiya a cikin zuci akan harshen sayyidina Umaru da kuma cikin zuciyar shi wa fi hadithin akhra cikin wani hadithin daban yace law kana nabiyyun ba'di la kana Umaru da a ce akwai annabi a baya na to da Umaru ne to wannan duka yana yin bayani ne akan karamomi na zahiri wanda suka bayyana ta hanyar sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu akwai hadisi daga wanda malaman hadisi da dama sun ruwaito shi wanda wata rana sayyidina Umar ya tura wasu runduna a je yaki a garkashin wani komanda ana kiran shi Sariyatu to suna can wajen yakin gunfa da nisa ya kai tafiyar wajen sati biyu ko fiye da haka daga Madina sai isa wajen ana cikin yaki to can sayyidina Umar shi kuma da tsakar rana ne ranar Juma'a sai yana cikin yin huduba yana kan minbari kawai sai aka ga yana haka yana kuyi wajen dutse ya kai Sariya kuyi wajen dutse yana cikin huduba fa sai aka ga yana haka to bayan ya idar da hudubar an idar da sallama sai Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu sai zai same shi yace ya kai Umaru ya amiral mu'minin yau ka zo da wani abu ka aikata wani abu wanda ba mu saba gani ba menene haka sai yace wallahi magana ce kawai Allah ya sa ta a cikin baki na kuma na faɗe ta to bayan wannan rundunar sun dawo su Sariyatu sai suke cewa kai ai mun haɗu da wasu irin arna mun sha wahala sosai sai da suka kewaye mu za su karkashe mu su cinye mu da yaki kawai sai muka ji wata murya irin muryar Amirul Mu'minina ana ce mana mu yi wajen dutse yace shikenan kawai sai muka yi biyayya ga wannan muryar sai muka karkata muka yi wajen dutse muna hawa kan dutsen shikenan kawai sai kafiran kuma suka daina bin mu sai mu muka bi su muka karkashe su sai muka samu nasara a yaki da suka faɗi ranar da suka ji wannan muryar da kuma lokacin da suka ji ta sai aka ga ranar wannan Juma'a ce dai lokacin da ake huduba to kaga wannan yana nuna mana karama ce ta sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya yaye mishi daga garin Madina sai ya ga yana ganin wajen yana hangowa wajen wanda gun ya kai kamar nisan tafiyar sati biyu ko fiye da haka gun da mai raƙumi mahayin raƙumi zai kamar sati biyu yana tafiya ina ganin ai zai kai kamar nan da ya dai fi nan da Sokoto ina jin Sokoto ina ganin mahayin raƙumi daidai kwana biyar ko sati guda ne su Sokoto to tafiyar dai ta fi ta mil 1000 sai gashi Allah ya yaye mishi yana ganin filin yakin kawai a gaban shi kuma sai zama muryar tashi magana da yake yi na cewa ai wajen dutse sai zama muryar a Madina yake magana amma muryar ta je musu har can suna jin shi to kaga wannan shi ake kira karama dama ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba daga ubangijinsa Allah subhanahu wataala yana cewa bawa na ba zai samu kusanci gare ni ba face har sai na so shi idan na so shi sai in zama ni ne jinsa da yake ji da shi ni ne ganinsa da yake gani da shi ni ne hannunsa da yake taɓa abu da shi ni ne ƙafarsa da yake takawa da ita sai ya zama mutum a cikin ƙanƙanin lokaci da ƙafa sai ya yi tafiyar da wani sai ya hau doki ya wuni yana tafiya bai ji ba to kaga kenan Allah ya wakilci tafiyar tashi sai ya zama mutum yana ji ta inda sauran mutane ba sa ji sai zama mutum yana ganin abin da sauran mutane ba sa gani kaga wannan duka karama ce idan ya bayyana a hannun annabi daga cikin annabawan Allah sai a ce mu'jiza idan ya bayyana a hannun wani bawan Allah salihu sai a ce karama kuma mutane da yawa za ka ga wai suna ƙaryata karama to karama dai hakika duk wanda ya ƙaryata karama to kamar ya ƙaryata mu'jiza ne domin duk wata karama ta wani waliyi tana ƙarƙashin mu'jizar annabin shi ne shi wannan waliyi idan aka tashi lissafa mu'jizozin shi wannan annabin to za a sa har da karamomin waliyan zamanin shi idan ka ƙaryata karamar wani waliyi to kamar ka ƙaryata mu'jizar wannan annabin ne to kuma duk wanda ya ce babu karama mutum ya yi musun karama ma kai za a iya cimar ya kafurta kamar mutum ya ce ya yi musun mu'jiza ne ya ce bai yadda ba babu wani annabi da yake da mu'jiza so duk ɗaya ne da wanda yace babu karama da wanda yace babu mu'jiza duk ɗaya ne duk hukuncin su ɗaya saboda ita duk wata mu'jiza ta duk wani annabi tana ƙarƙashin kudura ce ta Allah subhanahu wataala idan kuma kudurar su Allah subhanahu wataala kaga ba ta da wani makamanci mutum bai sai musu kudurar Allah subhanahu wataala ba haka nan duk wata mu'jiza ta wani annabi tana ƙarƙashin kudura ne haka nan duk wata karama ta wani waliyi idan kuma tana ƙarƙashin mu'jiza ne ta annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi yace law kana nabiyyun ba'di la kana umar da ce za a yi wani annabi a baya na to da umar ne kaga wannan kadan kenan daga cikin karamomin sayyidina umar yana daga cikin karamomin sa kuma Allah ya sanya masa kwarjini shi a zukatan mutane sai ne zama a zamanin shi idan ya tura ya ce a kira mutum sai ga mutum ya ɗi mauci mutum yana nema ya fita daga hayyacinsa kawai idan aka ce sayyidina umar yana neman shi saboda Allah ya cusa tsoron shi a cikin zukatan mutane wanda wannan duka yana daga cikin makuna ne ta Allah subhanahu wataala wato taimako da Allah subhanahu wataala yake wa bawansa ko kuma yana daga cikin karama irin tasa ya taba turawa a kirawo wata mata wanda ya ga matar wato ana yawan zancanta sai ya tura a kirata matar jin cewa amirul mu'minin ne yake neman ta ai a hanya saboda tsabar tashin hankali a hanya ta yi bari a hanya ta yi bari sai namu radiyallahu anhu da ya tashi saboda karamci sai ya biya diyar wannan abin da ta barar din jaririn da ke cikin nata to kaga wannan duka yana nuna mana karamomi ne na shi sayyidina Umar dan Khattabi radiyallahu anhu to bayan shi sauran sahabbai ma radiyallahu alaihim suna da karamomi sosai sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai abin da aka ruwaito na karamar sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu cewa wata rana sayyidina Usman radiyallahu anhu ya tashi yana hudu ba akan minbari ranar juma'a to sai wani ana kiran shi Jahajahul Gifari wani ne daga cikin dakarun yaki Jahajahul Gifari sai ya tashi ya karbe sandan sayyidina Usman sai ya karya shi da kafarsa sandan banda sayyidina Usman yake dogarawa da shi a lokacin nan sayyidina Usman dattijo ne dan wajen shekara 80 kawai sai ya karbe sandan nashi ya karya to ya tashi karya sandan sai wani abu na daga jikin sandan itacen sandan sai ya zama ya dan yi mar sarki a gwiwar shi wannan sarkin kawai mutumin nan bai yi aune ba shi Jahajahul Gifari kawai sai ya ga tsutsa ta fara cin kafar tashi bai mutu ba sai da tsutsa ta cinye mar kokon gwiwar shi to kaga wannan karama ce ta shi sayyidina Usman radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina Hassan dan sayyidina Ali radiyallahu anhuma yace sayyidina Ali radiyallahu anhu yace nayi mafarki na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa bayana sai yake ce sai nace ya rasulullahi baka ga abin da na riska ba daga al'ummarka na riski wahala sosai daga al'ummarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aliyu yi musu addu'a yace ni kuma sai nace Allahum abdilni bihim man huwa khairul li minhum wa abdilhum bi man huwa sharrun minni ya Allah ka canza min saboda abin da suke min dinnan ka canza min abin da yafi su alkhairi gare ni ni kuma ya Allah ka canza musu wanda yafi ni sharri gare su sayyidina Ali yana fitowa daga gidansa a wannan ranar ya fito daga gida kenan sai Abdurrahman ibn Marjamin la'anatullahi alaihi wani bamajushi za a ce ne ko kuma abin nan bakawariji shi ya shahadantar da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya dake shi da takobi a wuyansa ya soka mata takobi ko wuka a wuyan shi da goshin shi dan akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya masa dan kafin ya bar duniya yace mishi sayyidina Ali yace mishi Aliyu shin ka san wane ne mafi sharrin mutane ashkan nasu yace kware ko yace kuddaru ne wanda ya kashe raqumar sayyidina Salihu alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi wannan kam mafi sharri ne a cikin mutane amma bayan shi ma akwai wani shine mutumin da zai dake ka anan sai nan ya jike da jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama gemun sai nan ya rike shi sai nan ya jike da jini to haka ne kuwa Abdurrahman ibn Marjamin shine wanda isharantar da sirna Ali to kaga bayan sirna Ali radiyallahu anhu yayi shahada sirna Hassan radiyallahu anhu ya karbi halifanci yayi wata shida daga nan sai ya sauke ba sirna Muawiya to sirna Muawiya radiyallahu anhu kaga ai bai kai sirna Ali ba amma wannan ba yana nufin kamar an wulakanta shi sirna Muawiya bane sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yardajje daga cikin yardaddun Annabi sallallahu alaihi wasallam domin yana daga cikin masu rubutun wahayi amma an ana maganar falala da girma a wajen Annabi alaihi salatu wasallam don ana maganar irin sayyida Ali sayyida Umar ai ba za ka kawo sahun sayyida Muawiya ba idan sayyida Ali radiyallahu anhu suna sahun farko da sayyida Muawiya sai sai a same su a wajen sahu na biyar ko na shida domin yadda sahabbai suke radiyallahu alaihim sahu ne akwai sahun al-muhajirun su ne waɗanda ake kira as-sabiqun al-awwalun waɗanda su suka fara ba da gaskiya da Annabi alaihi salatu wasallam to akwai kuma sahun gaba ɗaya dai jam'in muhajirun kaga sahu na biyu kenan daga nan sai sahun al-ansar mutanen madina kaga sahu na uku kenan daga nan sai sahun ashabu badr waɗanda suka je yakin badr kaga sahu na hudu kenan daga nan sai sahun ashabu uhud waɗanda suka je yakin uhud sahu na nawa kenan sahu na biyar kenan daga nan sai sahun ashabu shajara waɗanda suka yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin bishiya wanda Allah ya ce musu laqad radiyallahu anil mu'minina to shi sirna Muawiya a sahu na bakwai ma yake domin shi sai bayan ma an yi wannan din shi kuma sannan sai ya musulunta to kagan ana maganar darajoji na sahabbai radiyallahu alaihim ana faɗar sirna Ali radiyallahu anhu to irin sirna Muawiya suna can bayan su to amma shi ma sirna Muawiya radiyallahu anhu ai an taɓa tambayar Mu'afa dan Imrana wai shin da Umar dan Abdul Aziz halifan nan mai adalci wanda nan na sha ba labarin shi wani halifa mai adalci jikan sayyidina Umar ne amma a zamanin Banu Umayya aka yi shi sai yake tambayar Mu'afa dan Imrana wai tsakanin Umar dan Abdul Aziz da sayyidina Muawiya wane ne fa wani daraja Mu'afa dan Imrana sai ya ce kura da ta shiga cikin hancin sayyidina Muawiya a ɗaya daga cikin yakokin da ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi irin Umar ɗan Abdul Aziz daraja fiye da sau 100,000 ƙurar da ta shiga hancin sirna Muawiya a yakin da ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi Umar ɗan Abdul Aziz daraja sau 100,000 to haka to shi ko Umar ɗan Abdul Aziz za mu iya cewa ƙurar takalminsa ta fi mutum mai tsoron Allah na yanzu a wannan zamanin namu daraja fiye da sau 100,000 saboda yadda yake ana faɗa shi kai ka ce mala'ika ne to tsananin tsoron Allah shekara biyu ya kai yayi kakkacal akan kudirar harifanci amma wannan shekara biyun bai taɓa bacci ba kwana yake yana sallah yana kuka saboda tsoron Allah to wannan kaga karamomi ne irin na waliyan Allah kamar misali kaga wannan kaga karama ce ta shi sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu wa an Jabir bin Samurah radiyallahu anhu ma qala shaka ahlul kufa sa'adan ya'ni ibn أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأزله واستعمل عليهم أمارا فشكوا حتى ذكروا أنه يحسن يصلي أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين حديث ينا دتو برميشي دكان كان حديث أنكر أشهاني سيرنا جابر أن سمرة يدر على زبد غريسو شنا ما يفينشي دكان الصحابين يجي متى نم كوفة كوفة أن وانا غريني واندا a zamanin halifancin sayyidina Umar ne na jin yake ya zama kamar sansani ne na sojoji daga nan sai ya zama gari har yanzu nan yana nan garin to mutanen garin sun kasance masu wahalar sha'ani duk wanda aka tura musu a matsayin gwamna wato sai sun rika mishi shakiyanci mutane ne da shakiyan mutane kuma su ne waɗanda suka zame wa sayyidina Husaini baya hadda kai gadi an shahadantar da shi sai suka mishi alƙawarin sun yi mubaya a gare shi ya taho zuwa gare su ya taho kafin ya karasa zuwa gare su a hanya kuma aka shahadantar da shi basu fita sun taimake shi ba to mutane da shiki yayi gaskiya sosai sai suka kai karar gwamnatin su shine sayyidina Sa'adu dan Abi Waqqas radiyallahu anhu sai kai karar shi wajen sayyidina Umaru fa azalahu sai sayyidina Umaru ya cire shi daga gwamnatin wasu amala alayhim ammaran sai ya dora musu ammaru dan yasir radiyallahu anhu fa shakawa ta zakaru annahu la yusallu yusalli dan saboda tsabar shakiyanci sai suka ce wai ai Sa'adu dan Abi Waqqas da ma bai iya sallah ba dan suka san cewa sun faɗi wani abin daban sai na Umaru ba zai yadda ba sai suka ce ai bai iya ma sallah ba fa arsala ilayhi sai sayyidina Umar ya aika zuwa gare shi fa qala sai ya ce mishi ya Aba Ishaqa ya kai Abu Ishaqa inna haula yazamuna annaka la tusalli yace mutanen nan suna zaton wai kai baka iya sallah ba sai ya ce amma ana yace amma ni wallahi fa inni kuntu usalli bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na kasance inni musu sallah irin sallar da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yace la ukrimu anha bana kaucewa daga gare ta usalli salatul isha'i ina musu sallar isha'i farkudu fil ulayn ina tsawaitawa a rakawoyi biyun farko wa akhim fil ukrayn sannan ina takaitawa to ina yin sassaukan rakawoyi a rakawoyi biyun karshe sai ce zalika zannu bika ya Aba Ishaqa sai si sai na Umar yace mishi wannan shine abin da kai kake tsammani ya kai Abu Ishaqa wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan sai sai na Umar ya tura tare da shi mutum ɗaya ko biyu zuwa garin Kufa yas'alu anhu anhu ya tambayar mutanen Kufa shin yaya kuka san Sa'adu dan Abi Waqqas yaya yake tare da ku fa nam da masjidan illa sa'ala anhu bai bar wani basu bar wani masallaci mafacici da suka tambaya game da yanayin sayyidina Sa'adu dan Abi Waqqas waye su nuna ma'arufan duk inda suka je suka tambaya a kowane masallaci sai mutanen garin sai kai ai mutumin kirki ne ai kaza kaza sai su faɗa alkhairi a tada kana masjidan libani abasin sai da mutumin da aka tura din yayi tambayar ya shiga wani masallaci na Banu Abasin fa qama rajulun minhum sai wani mutum daga cikin mutanen sai ya tashi yace ana kiran shi Usamatu dan Qatadatu yukanna Aba Sa'adata ana masa alkunya da Abu Sa'ada sai yace amma idza nashattana amma tunda kai mana magiya ka ce mu faɗi gaskiya bayna sa'adan kana la yasiru bisariya fa kiga shi Sa'adu ya kasance baya fita yaki tare da runduna wala yaqsimu bisawiya ko sanan in an samu ganima baya rabawa daidai da daidai wala ya'dilu fil qadiyya kuma baya yin adalci idan an kawo hukunci gabansa qala sa'ad sai sa'ad dan abiyo kace ci amma wallahi la ad'u wan nabi salatin amma wallahi zan maka addu'a guda uku allahumma in kana abdaka hadha kadiban ya allah in abin da wannan mutum ya faɗa wannan bawan naka ya faɗa ƙarya yake a kaina qamar ya an wasum'atan ya tashi ne domin mutane su kalle shi kuma domin a rika labarin shi dan haka ya tashi yin wannan rashin mutunci fadil umra to Allah ka tsawaita kwanan shi wa dil faqara Allah ka tsawaita talaucin shi wa aridhu lil fitani kuma ka gindaye da shi zuwa ga fitinu wa kana ba'da zalika idza su'ila yaqulu shaykhun kabirun maftunun asabatni da'awatu sa'adin mutumin ya kasance wato sai da shekara wajen 80 a duniya kaga rayuwa ta yi tsawo da kuma tsananin talauci ko bera masallaci bai bi shi talauci ba komai sai ya roka rigar jikin shi ma in ga ganta baka sai sisin kwabo ba yana wannan tsufan saboda tsabar tsufa fa naman girarsa ya sauko ya rufe idanansa saboda tsabar tsufa amma a hakan idan ya ga yan mata za su wuce sai ga yana daga musu gira tsoho dan sama da shekara 80 yana daga yan mata gira kaga ai batuna ta same shi idan an ce mishi wani me yasa kake haka sai ya ce aini tsoho ne tukub amma fitinanne addu'ar Sa'ad dan Abi Waqqas ce ta same ni shi ko Sa'ad dan Abi Waqqas waliyi ne na Allah saboda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waliyai ne kai babu ma waliyin da ya kai su ba ma irin wa'annan sahabban wadanda ya zo a cikin tarihi sun yi abubuwa na gwagwarmaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai sahabin da so ɗaya kaɗai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce bai ma yi magana da shi ba daga nesa kawai ya gan shi aka ce mishi wancan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi an za a tara dukkan waliyan duniya ba su kai shi ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane to shi ko Sa'adu dan Abi Waqqas yana daga cikin farkon shiga musulunci sanda ya shiga musulunci mahaifiyarsa tace wallahi ba zan ƙara cin abinci ba a duniya sai ka fita daga wannan addini. Ya kalle ta yace mata umma abinda nake so da ke ki ci abinci, in ba haka ba wallahi in kina da rai guda 100 wannan ran ya ƙare, wani ya shiga jikinki, wannan ran ya ƙare wani ya shiga jikinki, sai rayukan nan naki guda 100 duk sun ƙare, ban fita daga wannan addinin ba. A ranar Uhudu kuwa, a ranar Uhudu lokacin da sahabbai da yawa sun guggudu, sai da Sa'ad ibn Abi Waqqas bai gudu ba, ya kasance ma duk wanda zai gudu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka juye kibiyoyinka a cikin kwarin Sa'ad, yana harbi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da kafirai suka harbe shi da kibiya ta fi 40 a jikin shi, sai da jikin shi ya zama kamar jikin biguwa ko ina kibiya ne, sai da ya zama yana harbi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fidaka abi wa ummi, mahaifina da mahaifiyata, fansani gare ka ya Sa'ad, ilmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi, harbi su ya Sa'ad, mahaifina da mahaifiyata, fansani gare ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mar addu'a yana cewa Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'awatahu, ya Allah ka daidaita harbin shi kuma ka amshi addu'arsa. Sa'ad ya ce tun daga wannan ranar ko a cikin duhu ne ya harbi, sai na ji ƙara, sai na ji wani abu yayi ƙara ko a cikin duhu ne ya harbi. Yace idan ku nayi addu'a sai ta faru, kaga ga wannan addu'a da yau wannan mutumin ta same shi, mutumin gashi ya zama fitinannen tsoho, kuma ga wannan fitina addu'a ce ta zahiri. To bayan wannan, saboda kanmu tsawaita sosai saboda yanayin lokaci, to akwai wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance shine Sa'idu dan Zaidu, shi ma yana daga cikin mutum 10 wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir cewa su ƴan aljanna ne tun anan duniya, su 10 ne dama. A ciki akwai sayyidina Abubakar, akwai sayyidina Umaru, akwai sayyidina Ali, akwai sayyidina Usmanu, akwai sayyidina Abdurrahman dan Auf, kaga 5 kenan ko, akwai sayyidina Sa'idu dan Zaidu 6 kenan, Sa'ad dan Abi Waqqas 7 kenan, Abu Ubaida ibn al-Jarrah 8 kenan, Talhat ibn Ubaidillah 9 kenan, Az-Zubair ibn al-Awwam kaga 10, su 10 nan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan duk ƴan aljanna ne. To shi Sa'idu dan Zaidu din dan uwan sayyidina Umaru ne, kakansu ɗaya da sayyidina Umaru. To wata rana sai wata tsohuwa ta kai ƙarar shi, wata mata ta kai ƙarar shi, makwabcinta ne haka a gona, sai ta kai ƙarar shi ta ce wai ai ya cinye mata iyaka. Sayyidina Sa'id sai ya ce ya zan ci iyakar ki, bayan kuwa na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci iyaka daidai da taku ɗaya in mutum ya ci da zalunci, sai an nannaɗo wannan wajen tun daga ƙasan 7 an loda wa mutum a ranar alkiyama, ya zan yi in haka. Da sai alƙalin ya ce ai ku bana neman wata shaida a gare ka bayan wannan, tunda na san ka kai mai tsoron Allah ne, kuma na san ka kai sahabi ne, na san ba za ka yi mata ƙarya ba. To anan Sa'idu bai fita ba, sai da ya tsaya ya ce to amma tunda kuke kai min ƙarya, bari muke addu'a. Ya ce ya Allah, idan wannan baiwa ta ga ƙarya take yi, Allah ka makantar da idanunta kuma ka kashe ta a cikin gonar tata. Kawan kuwa aka yi, wannan matar bata mutu sai ta makance. Wata zama irin makafin nan ma marasa basira, ko ina za ta je ta yi mata kudanci ba abin da take ganewa. Wata rana tana yawo a cikin gonar tata, ta fada cikin rijiya ta mutu, to kaga addu'a ta same ta. To haka nan, bayan wannan akwai daga cikin karamomin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai ashabu Uhud, sahabban da suka yi shahada a yakin Uhud. Bayan sun yi shahada an binne su, Sayyidina Jabir ya ce bayan wata 6 da binne mahaifina, sai ya tunanin tunda an binne shi tare da wani, bari canza mar kabari. Yace da nazo na tono shi, sai na ganshi kamar randa muka sa shi a kabarin, yace sai na mayar kawai na binne shi. To bayan nan, bayan an binne sun da shekara 40, sai aka yi ruwa, aka ruwa sai ya zama ya dan tattone gefe-gefen kabarin nasu, sai aka ce a canza musu wuri inda yanzu suke shahidan Uhudu, ainihi ba anan suke ba, gudda aka canza musu ne. To lokacin da aka tona sabon kaburbura, aka ga ɗibo su za a dawo da su wayannan sabon, haka aka ga ɗauko su kamar masu bacci, shekara 40 fa da binne su kamar masu bacci, wanda raunin shi ma yake jini, har yanzu za a garga jinin yana tsatsafowa, wanda kuma aka kashe shi ya ɗora hannu haka ko a gun inda aka dake shi da takobi, to za ga hannun nan yana gun kamar wani sahabi, an ce shi hannun shi yana daidai inda kafirai suka kashe shi da takobi. Sai waɗanda suka ɗauko shi sai suka sauke mar hannun, kawai sai ga ya sake mayarwa gawar fa. Shi ku sayyidina Hamza, an ce an zo wucewa da gawar shi ta kusa da wata kaya, sai kai ta karji kafar shi haka, kawai sai ga jini yana tsatsafowa. Bayan shekara 40 fa da binne su, kaga wannan yana nuna mana ashe cewa karamomin abin karamomin waliyi gaskiya ne ko ba iya sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba har yanzu nan akwai waliyi har yanzu nan har duniya ta tashi duniya ba za a gushe ba akwai waliyi har sai an rasa mai cewa la ilaha illallah amma mutakar akwai masu fadar kalmar shahada a duniya to akwai waliyi kuma wasu suna cewa wai ai waliyi ma ai bai san shi waliyi bane ba haka bane waliyi dai ba zai zo ya ce maka wani ni waliyi ne ba kamar haka bane ba kamar annabawa bane su annabawa suna zuwa su ce maka ni annabi ne amma su waliyi suna nan a cikin mutane su sun san su waliyi ne wanda ya kasance shi waliyi ne ya san shi waliyi ne kai ne dai ba za ka san cewa ga wannan waliyi bane amma dalle akwai waliyan Allah kuma suna nan ko ba kuma yanzu misali mutumin da kamar masu cewa wai ai kowa da kowa ai duk ɗaya ne ai ba wani abun nan yanzu misali yanzu mutumin da ya haddace alqur'ani sura 114 ayoyi 6214 ya haddace a cikin kansa ya rike kowane harafi da kowace kalma zai iya rubuta maka shi ko dugo ba zai canza ba da zaka rubuto a allanka ko sura ɗaya ka rubuto a allanka in ka rage dugo zai ce maka nan gun babu dugo dora shi sai ka dora idan kuma ka kara zai ce maka wannan kai kari sai ka cire to yanzu wannan ka ce daidai yake da sauran mutane ai ba zai yi ka ce wannan daidai yake da sauran mutane ba saboda abin da yake kai baka saka yi ba kuma a cikin wannan al'umma ta mu an yi mutanen da in sun zo bakin ruwa da sun ce bismillah haka za su taka shi dab kai kamar yadda zaka taka siminti haka suke taka kan kogi su wuce suna nan da yawa akwai irin su Sheikh Usman bin Fodi Sheikh Dan Fodiyo akwai da yawa daga cikin almajiransa sannan akwai da yawa daga cikin maluma da yawa yanzu zaka ji wasu a cikin wa'azinsu suna zazzagin su da sauransu to da yawa yawan wayannan malaman waliyai ne na Allah masu ban mamaki to karamomin irin wannan karamomin waliyai na iya zamanin nan namu ko na zamanin da bai wuce kamar shekara 50-100 ba in za a yi labari sai mu kai har magarba nan ba mu gama ba to ala ayi halin dai karamomin waliyai gaskiya ne kuma wannan shi dai kamar samfur ne wannan na abinan labarin karamomin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam samfur ne dan ka gane cewa dai akwai su waliyan har yanzu nan suna nan kuma abubuwa na ban mamaki suna bayyana a hannayensu anan za mu tsaya saboda yanayin kurewar lokaci da fatan abin da muka karanta Allah ya ba mu ladansa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ka ji ɗan iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ka ji ɗan malumanmu da malumanmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ji musu dukkan lamuranmu da lamurin al'ummar musulmai wanda yake fama da wata larura a cikin zuciyar shi wacce bai bayyana ba Allah ka yaye mishi wanda ma yake da larurar da kowa ya santa Allah ka yaye mishi Allah ka gyara halayenmu Allah ka ji mun ci lamarinmu Allah ka inganta ɗabi'unmu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka inganta tarbiyyarmu da tarbiyyar yaran mu kanana Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da lafiyarmu da arzikinmu matanmu masu ciki Allah ka sauke su lafiya matafiyanmu Allah ka dawo da su gida lafiya ma'aikata daga cikin mu Allah ka ɗaukaka matsayinsu ƴan kasuwa daga cikin mu Allah ka ba su ciniki mai albarka masu kiwo daga cikin mu Allah ka sa albarka cikin kiwonsu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma almajiri Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai amfani mai albarka albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik